الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوم الخميس 27 ga watan رمضان hijiran ma'aikin Allah alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan April haihuwa annabi Isa alayhi salam shekara 2022. Mun dawo za mu ci gaba da karatu alqur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. Da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akramukallah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Naam.
Ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru Allaha dhikran katira
wasabbihuhu. Alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul Ahzab wanda jiya mun kwana inda Allah subhanahu wataala yake cewa allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Wanda jiya na dan ji karatun dazu saboda hankali na ya dauku saboda ana ta nuna min lokaci kusan sai na rika karatun an ji karatun za a ji ina ta cewa wa kana Allahu bikulli shay'in hasiba sauran karatun ne an nuna min lokaci ya tafi shi yasa na samu wannan kuskuren bakin. Ya kamata a ce wa kana Allahu bikulli shay'in alima ina rinka cewa hasiba hasiba wannan kuskuren baki ne Allah ya gyara mana daman shi dan adam mukallil khadi ne. To bayan Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima sai Allah subhanahu wataala kuma yayi wani gangamin kira dan yana umartar bayan shi da cewa duk wancan muqamatun da ake fada na darajoji na innal muslimina wal muslimat Allah ya tuka kima da daraja da wazakirina Allah kaseeran wazakirati addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima sai Allah subhanahu wataala kuma nan sai yake gayyan masu imani. To wato ku masu imani idan kuna son ku samu waccan martabar ta karshe wazakirina Allah kaseeran wazakirati wacce ta shafe kowace irin daraja da kowace irin martaba Allah ya ce to ina gayyata ku zuwa wajen zikirin Allah. Sai ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha ya ku wanda kuka yi imani da Allah abinda za ku samu babban matsayi da babbar tarbiya da babban mukami a wajen Allah to ku tsaya ku yi ta zikirin Allah. Zikirin Allah da za ku yi kuma zikiran kasiran ambatan Allah mai yawa nan Allah ya ihtisasun zikiri da yawa. To sai ka kalli girman ubangijin da yace ai zikirin da yawa shi Allah da yace ai zikiri da yawa ka kalli girman shi da buwaye shi da matsayin shi da kimar shi da yace ai zikiri da yawa to kai kuma tunda yace ai da yawa ya za kai kai zikirin da yawa kamar yanzu ne misali sarkin noma damina ta kama sai ta ga mutane yace ya ku mutane ku yi noma noma mai yawa sarkin noma na wajen buhu dubu kaza ko kuma talaka ya ce ku yi noma da yawa da Allah yana nufin ku yi buhu 10 buhu 20 ne a ai so yake in ma ba ku isko shi ba to ku yi abin da za ku yi kusan nashi to na abin da Allah ke nufi yana nufin mu yi zikiri bakin rai bakin fama babbar sunnar manzon Allah wanda babu wata sunna wacce ta wuce ta ita ce sunnar zikirin Allah malaman siyaru da rawati sun rawaita cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazkuru Allah fi jami'i ayani manzon Allah ya kasance yana zikirin Allah a cikin duk halin da yake bacci yake zikiri yake zaune yake zikiri yake tafiya yake zikiri yake ko me manzon Allah yake yi to shi cikin zikirin Allah yake wannan mai hayatul islam ai yana ga ya mana ko wa kana la yajlisu wa la yaqumu illa ala zikrillah manzo Allah ya kasance bai zama bai tashi a kowane lokaci sai dai a cikin zikirin Allah to kenan sai ya zama almuhim wajen mu mai da hankali mu tsaya da yin zikirin Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ya mana cewa kowane abu yana da magogin da ake goge shi kyau yace abinda ake goge zuciya ta kyau shine ta rinka zikirin Allah akwai hadisin ibn Abbas wanda yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana ce masahabbai ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikukum wa arfa'aha fi darajatikum wa arfa'aha fi darajatikum manzo Allah yake ce masahabbai ya tara sai yace bana ba ku labari ba da mafi alhairin ayyukanku aikin ku na ibada duka bana ga muku wani aiki ne mafi alhairi ba kuma wannan aikin wa azka inda malikukum wanda yafi tsarki a wajen Allah wa arfa'aha fi darajatikum kuma aikin da yafi daukaka darajar ku ta zama darajar ku ta daukaka wa khairun lakum min ida'iz zahab wal fidda kuma ya zama cewa wannan zikirin ai wannan aikin da za ku yi ya fi ku rinka ɗiban kuɗi kuna bada sadaka ku ɗebi zinari ku bada sadaka ku ɗebi azurfa ku bada sadaka wa khairun lakum min an talqa aduwwukum fa yadribu anaqakum wa tadribu anaqahum manzo Allah ya ce kuma wannan aikin wanda ya zama cewa ya fi muku alhairi daga ku je ku yi jihadi a sare ku ku yi sara a rinka kokarin matsuwa a matso dan wasu samu gungama duk ga fili nan gaba a matso sosai akwai guri a shigo manzo Allah ya ce wanda yafi muku alkhairi daga ku je ku yi jihadi ku sare makiya makiya su sare ku to da manzo Allah ya faɗi wannan falala sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan wani irin aiki ne wanda zani yafi daraja gun Allah yafi daukaka gun Allah yafi mu bada kuɗi sadaka yafi mu je jihadi fi sabilillah qala zikrullah sai manzo Allah ya ce zikirin Allah idan kun yi zikirin Allah yanzu da ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah to a wajen Allah kafi wanda ya je jihadi tare da annabi kafi wanda ya ɗebi kuɗin shi ya bada kafi wanda ya duk wani aiki maɗaukaki to da haka ƴan uwa duk wani muhimmancin abu shine mutum ya tsaya ya rinka yin zikirin Allah kuma ka yi shi bakin rai bakin fama in yau ka yi dubu to gobe kai 3000 in kai 3000 gobe jibi kai 9000 in kai haka ya zama cewa haka zaka yi ta tafiya shewa dan fodu Allah ya kara mashi yadda abin da yasa kullun da na tashi kawo misali na sufa yake nake kawo da shewa dan fodu saboda shi kowa ya yadda da shi shi millata Ibrahim Hanifa ne ba ka da wani wanda bai yadda da shi ba to shewa dan fodu lokacin da ya kusanci yin jihadi abin da ya fara fuskanta shine shiga halwa da zikiri kullum a cikin halwashi wadan fodiyo sai ya istighfari 120,000 da 24,000 sai la ilaha illallah 120,000 da 24,000 sai salati annabi 120,000 da 24,000 sai da ya dau tsawon watanni yana wannan to kun Allah ya mai izini ya ga manzo Allah da sayyidina Abubakar da sayyidina Ali da Shu'ab al-Qadir aka bashi izini ya je kama jihadi to da aka duk abin da kake nema a gurin Allah in dai ka kama zikirin Allah kana yi to wannan abin zai samu to da aka ɗan uwa a ƙara zikirin Allah wani sahabi ya zo gun manzo Allah ya ce ya rasulullah inna shara'il al-islam qarkasat alayya ya rasulullah ayyukan musulunci sun mun wahala duk abin da za a ce Allah ya wajabta wahala yake mun yace ya rasulullah fa babun natamassaku bi ka gaya mun wani dan aiki wanda zan rike in tayi wanda zai daidai da duk wancan ayyukan sai manzo Allah ya ce mashi la yazalu lisanuka raqban min zikrillah kada ka yadda harshen ka ya gushe ko yaushe da danyantaka a cikin zikirin Allah ko yaushe ka zama cikin zikirin Allah kai in kai wannan to zai zama cewa wanda ke yin manya-manyan ayyuka ma ba zai iske ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa wata rana mala'ikan mutuwa ya zo zai dauran wani mutum amma Allah ya gaya mana cewa mutumin nan dan aljanna ne ya za a yi mala'ikan nan ya zo ya kalle ya ga ba wani aikin alheri tare da mutum sai ya ce ya rasulullah ai sai ya ce ya ubangiji wannan bawan naka ni na duba dukkan wani aiki na ibada da ake yi ya rasulullah ubangiji ni na duba ban ga wani aikin alheri ba Allah ya ce ƙara dubawa dai mala'ikan nan ya bi gaba ya dinga bincikawa bai samu ba zuwa can sai ya daga harshen wannan mutum kasan harshen shi ya daga sai ya ga can gefen harshen shi makale da wajen makogoran shi a gefe yana din din amma nan din din abin da yake cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai mala'ika ya ce ubangiji ga wani gefe nan a gefen harshen shi na samu yana la ilaha illallah sai ya ce ai albarkacin ta na gafarta mishi to ina ga wanda zai tube ya ji yana la ilaha illallah shi wannan sai ka ma faɗi sakamakon shi to da haka ɗan uwa a dage Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa wasabbihuhu bukuratan wa asila an karanta wasabbihuhu kuma ku rinka yin tasbihin Allah tasbihi yana da nau'o'i da yawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shine wal baqiyatus salihat haka nan subhanallahi bihamdi kira tasbihi ne subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim tasbihi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kalimatan khafifatan alal lisan thaqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah ce ga wasu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a harshe ko masu nauyi a ma'auni in kai su ma'aunin ka zai nauyi manzo Allah ce shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa ya ce subhanallahi wa bihamdihi a cikin wuni so 100 to Allah zai kankare mai zunuban shi koda zunuban sun kai yawan kumfatti su to da haka a dinga yin tasbihi ga Allah musamman bil gudui da safiya wal asali da kuma yammaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati subhi ila tulu'i shamsi ahabba ilayya mimma talat alayhi shams wal an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-asr ila ghurubi shamsi ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha manzo Allah ya ce wallahi in zauna tare da wasu mutane da suke zikirin Allah daga sallar asubahi zuwa huduwar rana na fi son wannan da a ce Allah ya bani duk abin da rana ta haska a duniya mayakin Allah ya ce kuma wallahi in zauna tare da mutane wanda suke zikirin Allah daga sallar asar zuwa faduwar rana yace yafi mani alheri da Allah ya bani duniya da abin da ke cikin ta saboda haka aikin da gaske ake a dage ayi zikiri a kwance ayi a zaune, ayi a tafiya, ayi a bacci, ayi a farke, ayi ana hira, kowane lokaci ya zama kawai mutum cikin zikirin Allah yake, Allah ya sanya mu cikin masu zikirin shi. والذي يصلي عليكم
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
الله سبحانه وتعالى أبنجي هو الذي يصلي عليكم وملائكته شين وندك قرار ومك ورحمة دشيد ملائكونش نن يأتي يصلي kalmar yusalli yana salati inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi dalilin sauka wannan ayat lokacin da Allah ya saukar da inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sai sahabbai suka tambaye manzo Allah suka ce ya rasulullah to kai mun ji ka san ka da matsayinka a wajen Allah to mu kuma menene ka san mu a wajen Allah to shine Allah ya saukar da huwal ladhi yusalli alaykum ai kuma Allah bai kyale ku haka nan ba yusalli alaikum yana kwararo muku rahamar shi wa malaikatu da shi da malaikunku wannan rahamar da yake kwararo muku yana kwararo muku ne li kurjakum minaz zulumati ila nur dan ya fitar da ku daga cikin duhunnai ila nur zuwa ga shiga haske idan Allah ya kwararo ma rahama ba za ka shiga duhu ba idan Allah ya kwararo ma rahama ba za ka shiga cikin azaba ba wa kana bil mu'minina rahima daman shi Allah ya kasance rahiman mai jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai kaga nan wata hikima ta Allah sai Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima ya kasance mai jin kai ga mu'minai kuma cikin lakajiya akun sai ya ce mu annabi bil mu'minina raufu to rahimu sunan waye kuma sunan waye annabi sunan Allah ne ya dauka ya ba annabi a wajen rahama da jin kai shi yasa yake ce mushi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka sai dan ka zama rahama ga talikai to dan haka shi wannan kalma ta yusalli din nan yana salati malamai suka ce idan ma Allah yayi salati ga annabi kuma yayi ma al'umma annabi salati babu laifi Allah ne buga abin nan da Allah yayi ma annabi salati yayi ma al'umma annabi salati babu laifi dan Allah na maganar zakka yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tudhhiruhum biha wa tuzakkihim wa min wasalli alaihim wasalli alaihim annabi in sun baka zakka wasalli alaihim kai masa salati kuma an rawaita hadisi akwai Abu Aufa da ya debo zakkar shi da mutanen gidan shi ya kawo gaban manzo Allah ya rasulullah ga zakkan mu an kawo sai manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali aufa Allah kai salati ga mutanen gidan abi aufa to da haka dai wasu malamai sun tafi akan iktisasin cewa shi salati manzon Allah kadai ake mawa da haka in an zo wajen salati sai a ce salinan gun yusalli Allah yana kwararar rahama ga al'umma wannan tawili ne na bayanin yusalli amma in an biyo kalmar yusalli yana yin salati Allah ke yi ma annabi salati to in yayi ma al'umma annabi salati babu wani laifi a ciki wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum
tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tahiyyatuhum gaisuwan masu imani yawma yalqawnahu ranar da zasu gamu da Allah salamun ita ce aminci 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 malaman tafsiri suka ce idan mai imani yazo zai mutu mala'iku guda 500 za su zo su kewaye shi da kyawun sifa da sakin fuska da fara'a da jawo hankali za su rinka ce mai ya kai bawon Allah farin ciki ya tabbata gare ka a wannan rana wacce zaka gamu da ubangijinka ubangijin rahama da aminci za su rinka ce mai salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar sai su dinga ce mai kaga azumin ramadan da kai na 220 ga abin da Allah ya yi ma na 220-21 ga abin da ya yi ma na 220 haka za su dinga lissafa masu ce yau dinnan ma ga irin ibadar da kai kaga abin da Allah ya maka amma Allah bai san ya bata maka rai amma Allah na gaishe ka manzon Allah na gaishe ko manzon Allah ya aiko mu ya ce idan mala'ika Azrail zai dauki ranka zai zo to amma muna baka shawara kai kokari ka daure mu abin da zaka fuskanta to sai ya zama cewa wannan bawan na Allah sai ya ce shi babu abin da yake nema illa banda mala'ikun nan kada ku tafi ku bani da Allah ku kyale ni da Allah kada ku tafi ku bani to ana cikin wannan kawai sai Azrail yazo idan Azrail yazo shi ma zai ce mutum salamu alaikum ya gaishe shi ya mai sallama bayan ya gama sai ya kama ciroran shi daidai lokacin da zai ciroran mai imanin nan sai manzon Allah ya zo dan manzon Allah alaihi salatu wassalamu ya zo sai ya ce ma wannan mala'ikan ka dauki ran shi da sauki mumini ne masoyin mu ne mai tarayya da mu ne saka sai ya rinka jan ran mai imani kamar yanda ka san zaka jawo zare a cikin kullu zaka ji taho shi to haka zai dinga jan ran shi haka zai dinga jan ran shi sai an zo karshe lokacin da za a dauki ran da ya shimfida farin kyalle an sa ran sai wannan ran su tafi tare da manzon Allah su sama to da an je sama ta farko mala'iku za su dinga yin sallama kai wannan ruhin wani bawa ne aka dauko wani bawa ne mai imani amincin Allah ya tabbata gare ka hakanan sama ta biyu hakanan sama ta shidda anan za a aje wannan ruhi wannan bawa ya koma ga Allah shine Allah ya ce tahiyyatuhum gaisuwarsu yawma yalqaunahu ranar da za su gamu da Ubangiji gaisuwar kawai salamun aminci ce daga Ubangiji wa adda lahum ajran karima kuma Allah ya tanadar musu lada mai girma daga cikin sakamako yawma yalqaunahu salam ranar kiyama zai zama in sun gamu da Allah abinda za su rinka cewa salamun aminci ya tabbata ga Allah aminci ya tabbata ga Allah wa adda lahum ajran karima kuma Allah subhanahu wataala ya tanaji lada mai girma a wajen shi wanda wannan lada mai girma da Allah ya tanaje ta zai zama sakamakon ayyukan da bayi suka aikata ne Allah ka sa mu gamu da haka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira
wada'iyan
lillahi bi idnihi wa sirajan munira
wa bashshiran wannan aya lokacin da ta sauka ya ayyuha annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashshir al mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti al kafirina wal munafiqina wa da'a azam wa tawakkal ala Allah kafa billahi wakila lokacin da wannan ayoyi suka sauka cikin dare ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fituwa da safe sai ya ce a kira mun Ali dan Abi Talib a kira mun Mu'az dan Jabal da aka kira sai manzo Allah ya ce ku shirya ku tafi wajen mutanen Yaman amma idan kun tafi wajen mutanen Yaman idan kun je ku yi masa bushara da aljanna kada ku rinka kore su da rahama Allah ku rinka sauƙaƙa musu al'amura kada ku rinka tsananta musu a cikin al'amuran su manzo Allah ya ce ne muku wasiya ku tafi a cikin umarnin Allah da wannan aya da aka sauka ita wannan aya tana da ikhtisasi tana da keɓanta abubuwa da yawa na farko an dare take da sunayen manzon Allah abu na biyu kuma ita wannan ayar ba a nan aka fara saukar da ita ba a wannan aya an saukar da ita a cikin at-taura kuma aka saukar da ita a cikin al-qur'ani ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kaga annabi sunan manzon Allah ne inna arsalnaka haqiqa mu mun aiko ka ar-rasul sunan annabi ne shahidan mun aiko ka me yin shaida ko yawman dukul waji'na bika ala ha'ula'i shahida shi ma sunan manzon Allah ne wa mubashiran me yin bushara ne mubashir sunan manzon Allah ne wa naziran me gargadi naziru sunan manzon Allah ne wada'iyan ila Allah me kira ne zuwa ga Allah adda'i ila Allah sunan manzon Allah ne bi iznihi da iznin shi wa surajan ko fitila ce suraj sunan manzon Allah ne muniran sunan manzon Allah ne daka aya daya ce ta tattarar da sunayen manzon Allah annabiyu ar-rasulu ash-shahidu mubashshiru naziru da'iyan surajan muniran sai da tattarar da sunayen manzon Allah guda takwas a cikin ta wanda duk qur'ani babu wata aya ne wannan haka nan bayan wannan Allah ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka haqiqa mun aiko ka kaga ga nubuwa ga risala Allah ya hada a guri daya ga shaida wanda duk al'ummatai za su nemi shaidan manzon Allah ranar kiyama wanda ranar tashin alkiyama za a zo da al'umma annabi Adam kamar yadda aka sha fada idan aka zo da al'umma annabi Adam a gaban Allah Allah ya ce ma annabi Adam ka isar da sako ya ce ya ubangiji na isar da sako wanda ka isar ma sakon nan sun ansa ya ce ubangiji wasu sun ansa wasu basu ansa ba sai ya ce ina al'ummatan naka sai a kawo al'ummatan annabi Adam manzo ya zo maku masu imani su ce ya zo marasa imani su ce su bai zo ba sai Allah ya ce to kaji Adam waye shedanka sai annabi Adam ya ce aya ubangiji ai ni ban da wani babban shedan da ya wuce al'umma annabi Muhammadu saboda ka gaya mana cewa duk abin da ya auku a cikin mu zaka faɗi masu to tunda zaka gaya musu su ne shedata sai a kira malaman al'umma annabi Muhammadu me kuke da labari game da annabi Adam sha Allah mun sani wa isqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi halifa mai ta fada sai Allah ya ce to kuma da kuka fada hakan wa zai zama shaidan ku malaman mu fa wa zai zama shaidan ku sai ce a Allah to ai mu annabi ya gaya mana shine shaida Allah ya ce kun yi babban shaida Allah ba zai kira annabi ya tambaye ba ce to tunda ya fada na an shi shaida shi tun kan manzon Allah ya magana to shine Allah yake ce manzon Allah inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran ko manzo Allah mai yin bushara ne da aljanna wa bashshiral mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira annabi alayhi salatu wassalam wata rana yana zaune majfa da tashika ga manyan sahabban nan guda goma sun kewaye shi ga Abubakar ga Umar ga Usman ga Aliyu ga Sa'adu ga Sa'idu ga Abdurrahman bin Auf sahabbai dai goma a jere kawai sai kyauta aljanna ta motsa sai manzo Allah ya kalla Abubakar ce kai dan aljanna ne Abubakar Umar kai ma dan aljanna ne Usman kai ma dan aljanna ne Ali kai ma dan aljanna ne Sa'adu kai ma dan aljanna ne Sa'idu kai ma dan aljanna ne Abdurrahman bin Zubair dan aljanna ne Abu Ubaida dan aljanna ne sai dai lissafa su goma ce din na ba ku kyautar aljanna kamar yadda za ka yi kyautar dabino in za ka yi bude baki kuma ta zauna fa ko akwai mai ta da wata rana Abu Hurairah wata yake cewa muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce zan shiga na kan wanda ya zo ko kun gana da ika wanda ya taso to da manzon Allah ya tafi kuma sai ya dade har dadewa ta wuce hankali Abu Hurairah yace kai jama'a annabi ya ce kada mu tashi amma ba kun san annabi na da makiya kada ho makiya su je su yanki bayan manzo Allah ba mu sani ba wani ce to ai ya ce kada mu tashi ce to ai abun yayi tsawo kai mu tashi mu nemi manzo Allah mutane aka tashi aka ba zama neman manzo Allah cikin lambuna Abu Hurairah yace na je wani lambu mai sarkakkiyar dabinai ga sarkakkiyar danni na zagaya ban ga kofa ba yace sai ne daga wata ɗan hanyar ruwa yace haka nan na takura jikina na kutsa kamar yadda ka san in dila na son ya shiga lambu yake takura jikin shi na shiga yace ai ko ina shiga sai na iska manzo Allah a gindin wata rijiya a cikin lambar manzo Allah ya zauna yayi alwala ya sha ruwa yana gauni manzo Allah na ga yana ce a ban yaron lafiya shi ya rasulullah kace zaka tashi kace ko ka dade kada mu nene ka to ko mun ga dadewa tayi tsawo yanzu dai haka ya rasulullah duk bayan lambun nan mutane ne ke ta neman ka rasulullah ka tashi kaje a ganka manzo Allah yayi murmushi shi abahu rayu dauki takalmi na ka fita da shi idan ka fita da takalmin duk wanda ka gamu da shi in dai ya taba cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ga takalmin nan to dan aljanna ne annabi ya gani takalmin waye gani annabi ce dan kowa ya ce dan aljanna ne ga irin sahabban da suka yi badar mutum 313 Allah ya ce ɗan manzo Allah ya ce ɗan aljanna ne wanda suka yi yakin Uhudu ɗan aljanna ne wanda suka yi bai'atu radwan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara wata rana wata mata ta zo gun manzo Allah tana farfadiya to sai ya rasulullah ni Allah ya jarabe ni da ciwon farfadiya ka roƙa mani Allah ya yi min farfadiyan nan manzo Allah ya ce ki yi hakuri in baki aljanna ki hakuri da farfadiyar ki tai amma zan baki aljanna tace to ya rasulullah in ne farfadiyan nan ina yin tsiraici ka roƙa min Allah kada in yi tsiraici ce to shikenan zan roƙa miki Allah ba za ki tsiraici ba amma za ki ta farfadiya da kin mutu ke a aljanna ci to haka ba manzo Allah ke irin wannan bishara ba fa irin ta mutanen gidan shi ba wata rana manzo Allah na zaune sai ga sayyidina Hassan da sayyidina Husaini da sayyidina Ali da sayyidina Fatima suna zuwa manzo Allah ya ji dadin zuwan su sai ya ce masahabbai man ahabbani wa ahabba hazaini wa ahabba abuhuma wa ummuhuma fa huwa ma'ifi darajatin fil janna manzo Allah ya ce duk wanda ya so ni ya so wannan jikokin na guda biyu ya so baban su ya so innan su to shi da ni muna a wata daraja madaukakiya a aljanna kaga me lasisin shiga gon san su to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubashiran ne mai bushara ne da aljanna idan ya tashi sai ya baka aljanna yanda ka san zaka yi kyautar dabinan bude baki alaihi salatu wassalam wa naziran ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne daga shiga wuta manzo Allah alaihi salatu wassalam kullun gargadi yake daga shiga wuta yana jan kunnan mutane manzo Allah yana cewa misali na da misalin ku yanda abun yake yace kaman wani mutum ne a tsakiyar daji yaje ya kunna wuta a cikin duhu mai dare mai duhu yace da kwari sun ga wutan nan ai za su yi ta zuwa yace to in bai san su kone zai ta kore su yace to yanda yake kore su bai san su shiga wuta ni kuma kullun haka nake kama wandan ku ina janye ku ban son ku shiga wuta so nake ku je ku shiga aljanna haka manzo Allah bashiran ne kuma naziran ne alayhi salatu wassalam wada'iyan ila Allah ko manzo Allah mai kiran mutane ne zuwa gabin Allah kullun annabi kiran mutane yake sai da ya zauna a Makka shekara 13 yana kiran mutane zuwa ga Allah har karshe ma sai da aka yi mai barazanar kisa Allah ya ce to kaban masa gara kuma ya koma Madina a Madinan nan saboda tsananin kiran manzon Allah alaihi salatu wassalam kalli a cikin shekara 10 sai da manzon Allah ya yaki 72 a shekara 10 yaki 72 kan manzon Allah ya bar duniya saboda da'awa ta kiran mutane zuwa ga Allah randa manzon Allah ya yi wafati karamin ittifaki an tabbatar da cewa da awan manzon Allah ya kira musulmi ya ban musulmi a duniya musulmi sahabi wanda ya ganshi sahabi kawai ba wanda bai ganshi ba sahabi kawai sai da ya ban mutum 100,000 da 24,000 wannan dukkan su manzon Allah ya kira su zuwa ga Allah banda wanda kuma bai gani ba gabas ya buga yamma ya buga gaba ya buga ko ina ya kira mutane kai sai ta kai ga manzon Allah alaihi salatu wassalam kafin ya wafati kafin ya kai shekara 20 da wafati sai da musulunci ya zo Afirka ba lokacin sai na Umar aka ci misra ba misra Afirka ce kafin manzo Allah ya shekara 80 da wafati sai da musulunci yazo Najeriya yazo Sokoto yazo Tsafe yazo Maiduguri yazo Kano kan manzo Allah ya shekara 80 kuma kafin manzo Allah ya shekara 100 da wafati sai da musulunci ya kai kafar China China aidai awata kai da ka wada'in ilallah shi manzo Allah mai kiran mutane ne zuwa ga Allah bi iznihi amma fa yana kiran mutane ne da umarnin Allah subhanahu wataala wasrajan munira da kuma wata fitila mai haske to wannan ayat wata rana a Abdullahi bin Amr bin al-As yake cewa nayi tafiya sai na gamu da wani malami daga cikin malamin Yahudawa sai na ce ma wannan malamin Yahudawa ba ni labarin annabin ku a cikin littafin at-Tawra mana sai wannan malamin Yahuda yake ce gaskiya ne ajal gaskiya ne wallahi innahu la mawsuufin fi at-Tawra bi ba'dhi sifatihi bil Qur'an lalle shi abin sufantawa ne a cikin at-Tawra da wani sashe na sufar shi ta al-Qur'ani baraka ji abin da ake faɗa cikin at-Tawra na sufar manzon Allah sai wannan bayu da yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli samaytuka mutawakkilun lasta bifazzin wala galizin wala sakhadin bil aswaqi wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa wa yaghfir walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi millat al-awja bi an yaqulu la ilaha illa Allah fayabta'u biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan ya Allah wannan aya bace kama da waccan ba yace ya kai wannan annabi mun aiko ka da manzanci kana mai sheda kana mai yin bushara da gargadi kuma kai ka zamo katanga ce ga jahilai wa razal ummin Allah yake ce mu annabi a Tawra anta abdi kai bawana ne wa rasuli kuma kai annabi na ne samaituka mutawakkilu na sanya maka suna a cikin at-Tawra sunanka mutawakkilu lasta bi fazzin kai ba mai kaushin hali bane walau kunta fazzan la fazzu min qawlika lasta bi fazzin wala galizin kai ba mai kaushin hali bane wala sakhabin bil aswaq kai ba mai yawan surutu bane a kasuwa kuma shi annabi sifar shi wala yadfa'u sayyi'ata bi sayyi'a baya saka mu mummuna da mummuna walakin sai dai idan an muna na mashi ya afu yana yin rangwame wayasfahu yana kauda kai wayagfiru yana yafewa duk wannan fa a cikin at-Tawra fa Allah yake cewa walan yaqbidahu Allah Allah ba zai anshe shi ba hatta yaqima bihi millatul awja har sai Allah ya miƙar da karkataccen addini ya zai ni kaddu karkataccen addini bi an ya qulu la ilaha illa Allah mutane su dinga cewa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah fa yabtahu biha aynan umyan da wannan la ilaha illa Allah Allah zai bude makantattun idanu ai tarbiya kenan wa adhanan summan kuma Allah zai bude kofofi kurani wa quluban gulfan Allah zai bude zukata rufaffu wannan shine sifan manzon Allah da ke cikin littafin at-Tawra yanda sifar shi take a cikin al-Qur'ani wannan kadai ya isa sallama manzon Allah shi yasa Abdullahi dan Salamin wanda ya musulunta yace Abdullahi bin Salamin wai kaga sifata at-Tawra yace ya Rasulullah da Allah yake cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu yace to ni wallahi na san ka a cikin at-Tawra fiye da yanda na san dan da na haifa haka nan kuma irin wannan sifar akwai annabi Shu'ayyu alayhi salam shi ma annabin banu Isra'ila ne wata rana annabi Shu'ayyu yana zaune sai Allah ya mai wahayi yace Shu'ayyu kum ku fi qaumika miƙe a cikin mutanen ka banu Isra'il fain ni mun iqul lisanika ni zan sa harshen ka ya wata magana bi wahayin da wani wahayi zan sa harshen ka ya magana da wani wahayi wannan abin da zai faɗa shine wa ab'athu ummiyan min al-ummiyina abinda zan ga yamu banu Isra'ila cewa zan aiko wani annabi wanda yafi karfin rubutu da karatu a cikin mutanen da basu iya rubutu da karatu ba ab'athuhu annabi shi ayau Allah yake ka ga yamu mutanen ka zan aiko wannan annabi laysa bi fazl ba ne kaushin hali bane wala galizin ba mai mugun hali bane wala sakhabin fil aswaqi ba mai surutu bane a kasuwanni walau yamuru ila janibi surajin lam yadfa'hu min as-sakina saboda na tsuwon wannan annabin nawa da zai zo ya wuce ta jikin fitila a ci balbal saboda na tsuwon shi ko galba za ta yi ba an fahimta dala yanzu a ci balbal ai an santa ko idan a ci balbal sai ka zo kawai ka wuce ya za ka ga ta yi ta kada to shi saboda na tsuwon shi da iya tafiyar shi da kwanciyar hankalin shi in yazo ya wuce ta jikin a ci balbal ba za ta yi motsi ba kai annabi Muhammad sai Allah yace walau ya mushi alal qasdi lam yusma min tahti qadamai yace da zai zo ya wuce akan kara ko karan zaki ya zo ya taka shi wuce saboda natsuwa to ba za ta kawo shi tayi irin kayan kayan din nan ba saboda natsuwa yace ab'athuhu mubashshiran zan aiko shi yana mai bushara da aljanna wa nadhiran zan aiko shi yana mai gargadi da wuta la yaqulul hana baya fadin magana batsa abtahu bihi a aynan kumhan kuma zan bude idanuwa makafi da shi wa azanan summan zan bude kunnuwa kurame da shi wa quluban gulfan zan bude zakata rufaffu da shi usaddiduhu likulli amrin jamilin Allah yace zan miƙar da shi akan duk wani aiki mai kyau wa ahabu lahu kullu khalqin karimin kullu khulqin karimin Allah yace kuma zan mai kyauta dabi'a mai kyau wa aj'alu as-sakinata libasahu kuma zan sanya natsuwa ita ce tufafin sawar shi saboda natsuwan manzo Allah tufafin sawar shi ma a natsayi kai baraka ji wata rana wani mutum wada ya dinka riga ya ga rigar ta yake wace kai rigar nan ba wanda ya kamata ya sata sai annabi kuma shi ga annabi ya fi kowa tsawo kawai sahabin ne je ga da manzo Allah ya ce ya rasulullahi riga na kawo maka da manzo Allah ya daga rigar ya buga ta da yaje gida ya sawo ita kara tsawo ta zama daidai da ta annabi wata an gaje shi wani gida sai manzo Allah ya ga akurki yana so ya leka da yaje sai kofar akakukin ta daga sama sai ya shiga cikin akurkin yayi abin da zai da yake sai ya dawo yanda yake sai aka shi shirin Allah ne subgatan lani to annabi shi ayahu alayhi salam yake cewa Allah ya ce ga yamu mutanen shi banu Isra'ila wa aj'alu as-sakinata libasahu wal birra shi'aruhu aikin alhayri shine alamar shi wat taqwa damiruhu tsoron Allah shine abin da ke cikin zuciyar shi wal hikmatu man diqahu magana ta hikima ita ce maganar shi was sidqa wal afafu dabi'atu gaskiya da kare mutunci shine dabi'ar shi wal afwi rangwani wal ma'rufu da aikin alhayri kulukahu su ne dabiyoyin shi wal haqqu shari'atuhu gaskiya ita ce shari'ar shi wal adlu siratuhu adalci shine tarihin shi wal huda imamuhu shari'a ita ce jagorar shi wal islamu millatuhu addinin musulunci shine addinin shi wa ahmad ismuhu kuma sunan shi ahmad wannan fa annabi shi ayahu fa ake gaya mawa cikin banu isra'il yace ahadibihi ba'da dalala Allah yace zan shiryar da mutane da annabi bayan bacewar su wa lamu bihi ba'da jahala kuma zan sanar da mutane ilimi bayan jahilci saboda annabi wa rafa'ihi ba'da khamala kuma zan daukaka darajar mutane da albarma annabi bayan kaskancin su wa arbu bihi ba'da lukura yace kuma zan sanar da mutane kansu bayan da ba san kansu ba kai dai haka ya dinga fada yace wannan annabin da zai zo zaka samu al'ummar shi muwahhidina masu kadaita Allah ne mu'minina masu imani ne mukhlisina masu tsarkake aiki ne musaddiqina masu gaskatawa ne lima ja'at bihi rasuli ga abinda annabawa na suka zo masa da shi alhamuhumut tasbih Allah ya ce zan koya masa tasbihi والتحميد da kadaita Allah wassara'i da yabo wata kadiri da girmama Allah wata tauhidi da kadaita Allah fi masajidim sun kain wannan a masallatan su wa majalisihim da guraren zaman su wa madajihim da gurin kwanciyar su wa munqalibihim da lokacin juyawa sa kai dai haka ya dinga fada ya dinga fada sufofin manzon Allah wanda in mun ce zamu bi su mu dawo su zasu dauki awar karata to kaga ashe da Allah ya ce mu annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'i ila Allah bi izni wa surajan munira to alittaffan baya ma Allah ya faɗi irin waɗannan sufofin ga manzon Allah وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين اجعلنا لهم من الله فضلا كبيرا
وبشر المؤمنين الله سبحانه وتعالى يا رسول الله كي بشارة جماس إيمان بأن لهم من الله فضلا كبيرا كي عمس الشيوى للي سناد فضلا سناد ونتيفيكو دعوكك الدرجة wannan fifikon kuma kabiran mai girma ne a wajen Allah amma fa saboda albarkacinka kalli fifikon da zamu samu kadai gurin hisabi duk al'ummatan da zasu zo kowace al'umma idan ta zo Allah subhanahu wataala zai ware mutum 999 akai su ta daya za a kai aljanna mu ko idan aka zo cikin mu mutum 999 za a kai aljanna daya kuma annabi ne mice tan shi a bashi wata rana manzo Allah alaihi salatu wassalam yayi kuka a dakin wata daga cikin matan shi wannan matar ta ga har kukan ya kai inda ya kai tace har ta fito tana ga mutanen gida manzo Allah na kuka ana leka sai aka ga ya tashi yana alhamdulillah da aka tambaye yace na nemi Allah ya bani ceton al'ummata ne ya bani ceton daya bisa uku na al'ummata ya ƙara fashewa da kuka ya nema Allah ya ƙara mai ɗaya bisa uku ya ƙara fashewa da kuka Allah ya ce haba ya rasulullah ka kwantar da hankalinka ba ni bane nace maka wala saufa yu'ika rabbuka fatarda yace manzo Allah yace to ni kuma ranar kiyama idan Allah ya bani bazan ce mai na yadda ba sai na leka gidan wuta babu al'umma ta ko mutun daya kuma wata rana manzo Allah yana fata tare da sahabbai yake cewa wai ba za ku yadda ku zama ko ne ɗaya bisa uku mutanen aljanna ba sahabbai suka ce muna so ya rasulullah yace to ba za ku yadda ku zama ku ne rabi'in aljanna ba suka ce muna so ya rasulullah yace to ina kauna daga Allah ku ne za ku zama biyu bisa uku yan aljanna sai haka banan zabiban mutane manzo Allah zai kai aljanna sai ma kana da gadaga ya jawo kai ci aran mawuce jawo wasu ku ji haka zai yi alayhi salam daka in dai kaga al'umma annabi a wuta su wurin da yayi da haka muna da girma muna da daraja a wajen Allah subhanahu wataala amma fa mun samu wannan ne alfarma shugaba da matsayin shi a wajen Allah Allah ya kara mai wasila da fadila alfarman matsayin shi da girman shi a wajen Allah to saboda yanayin lokaci kuma gashi an yi tambayoyi da yawa na ga ne kamata mu kwana kuma tambayoyi mu ba su lokaci dan manzo Allah ya ce tambaya rabin ilimi ji da fata Allah ya mana muwafaka nan zamu kwana sai kuma Allah ya kai mu guri to mai tambaya ke cewa ya to yau alhamis kuma ina ganin ita ce alhamis din mu ta karshe ko dan dai ran da litinin za ta dawo ina ganin insha Allah yanzu kamar yanzu to kowa dai kajin da ya ci wata kila kananan yara ma sun gama bata shaddan su ko kotun majiya dan dai in ba a yi sallah lahadi ba to za a yi sallah litinin to da haka kun ga yau din nan ita ce ranar mu ta tallafin marayu na karshe a wannan masallaci da haka abada da yawa a nemi yadda Allah da yawa da haka musamman na wajen na abada gudunmuwa da yawa to mai tambaya ke cewa wa alaikum salaam wa rahmatullah amin to akwai muna da group din mata muna da WhatsApp wajen kala uku inda ake sassa karatuttuka to akwai wanda muka kebe shi na mata ne kadai haka mata ne kadai suke duba karatun a ciki to sune suka yi wutan buyoyi na'am
da kuma da kamar yadda zai ce yana tsaye ta rabu
to ban fahimci tambayar ba ko sun ce shirka ko kamar a ce Allah na da dako yana da mata ai shine shirka ko ko kuma irin tsubbace tsubbacen da za a hada jini da wani abu ai shine shirka to wanda ke sauraron irin wa'annan karatun wanda misali to misali kamar yanda misali yanzu ake yin gurub-gurub a cikin waya ko ai za a iya samu wani boka ko kin ga cewa in ka hada jinin kaza da kan kaza da kan kaza in kai kaza zai zama kaza irin shi ake nufi to ai wannan jin banna ne shi ko idan mutun ya ji banna to zulubin shi daidai yake da wanda ya banna daka idan wani boka ko wani dan tsubu ya turo irin wannan abubuwan na shirka a cikin wayarka kai kuma ka bude ka ji ko ka yadda ko baka yadda ba da kai da dan tsubun duk zulubin ku daya da haka a kiyaye ji na'am na karatu cikin hakika karatun yan hakika shi ma jin banna ne duk wanda ya ji karatu yan hakika ya ji banna amma idan mutum zai ji ne dan ya nemi hujja ya kariya wannan babu laifi amma dai kawai yan hakika na zuwa irin wannan shedanin mai suman nan naga ana sanya shi abin nan ko 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 dan dan wane ne to ko dan ma ko ɗan inna ne ma wanda ina zuwa maka umbara tunda an yi munasaba da wannan wannan dan antin ina jawo hankalin shehunan tariqar tijaniya da manyan kungiyoyin tariqar tijaniya irin fitiyanul islam munazzamatu fitiyanul islam samaran tijaniya ko ga dai kungiyoyin nan barkatai ko ga su nan ma da wasu da irin su halifan tijaniya halifa sunusi da irin ƴaƴan shehunnai wallahi tallahi idan ba su dauki mataki sun kai wannan dan antin kotu ba wallahi duk zulubin da ya aikata da su aka taro aka ci mutuncin dariƙa in dai anan ƙasa wani mutum zai fito a karatuttukan shi ya rinka yin wasu maganganu da aka ce yana suka sahabbai a kai shi kotu ko ba ai ba aka kai shi kotu gwamnatin Kano ta shiga aka kai shi kotu har yanzu ma ana shari'a to in dai wannan mutumin za a yi mai haka to wallahi shehunnai ba su da hujjojin da za su bar wannan shedanin yana abin da yake dan haka wajibin shehunnai ne na dariƙa magana ƴan dariƙa ce kuma ƴan tijaniya wajibin shehunnai ne wannan dan antin ko gidan uwawwa yake aje a kamo shi a kai su kotu a ji wannan iskancin da yake a ina ya koye shi wane shehu Ibrahim din ya sa shi wane shehu tijanin ya sa shi in ko ba ai wannan ba mu mabiyan tijaniya kun ci amanan mu daka wajibi ne a kamo shi in dai za a kama wasu malamai a ce sun ma addini wani abu a kai su to wannan la'anannan dan iskan bai kamata a bar shi ba bai kamata a bar shi ba in aka bar shi kungiyoyin tijaniya da shehunan tijaniya kun ci amanan mu kuma sai Allah ya yi mana shari'a da su a ce ko ina yake a kama shi wanda ko kashe shi aka yi an kashe banza an kashe zindiki kafiri dan uwan fir'auna da haka ni ina jawo hankali a ce wanda ke wannan abun waya har zai fito a Facebook wai ya gurof wai ya rinka sa kuma shehunnai a kyale shi mu in ya haihu ya zo hunto ya wannan iskanci ku ga yanda ake ma yan iska magani da haka dan girman Allah shehunnai da shugabannin kungiyoyin dariƙa dan girman Allah ku kama shi ku kai shi kotu ba za mu ce a kashe shi ko ana amma ku kama shi ku kai shi kotu a tambaye waye koya mai wannan iskanci to da haka masu jin karatun hakika in zaka ji ne dan ka kafa hujja kai malami ne mai da'awa kana iya ji dan ingiza hujja amma haka nan ka rinka jin ana tabargaza ana wani Allah ne wani Allah ne to kai ma kana da zunubi na'am to shi miji nan ya ballo ruwa eh ai Allah ne yace abika yawa yau da cewa yake zaka bita dole ka bita dan haka biyayyarka daban biyayya Allah daban yanzu ka isa lokacin sallah asuba yayi sai ka ce kada ce sallah ta zo dole ka kwanta da ita ka isa ko kuma ka ce kai ka hana ta sallah kawai tunda Allah ya ce tayi ma biyayya to da haka maza ba su da wannan hurumin in mutane za su faɗi magana su san irin maganganun da za su faɗa namiji baka da hurumin da zaka ce waye abika kada abi Allah to kai ma ka zama Allah kenan da haka babu hujja wannan na'am ga mace idan shi to sakarai ne kenan eh wai kadda ta to idan ta yi dan kai kai zaka bata lada zaka kai ta aljanna wannan shirme ne wannan shirme ne mazaje ka ko rinka wulakantar da awaranku duk girman ka abunta bai kai girman baka kai girman Allah ba kuma yau za ta iya rabuwa da kai amma in ta rabu da Allah sunanta kafira dan ko ta rabu da kai ta aure wanda yafi kama da haka maza ku san irin kalmomin da za ku da wannan kalmar bai kamata tana fitowa bakin su ba na'am
kuma cin mutum da karwa ba a ji ta haihu
na'am
ai yanzu kuma jini ne ta fito ya amma da ramuwa da ke gushewa
to matar da ta haihu kan a fara azumi kuma har yanzu jinin haihuwa yana zuba to shikenan ba azumi kanta sai jini ya dauke idan jini ya dauke ban zuba ciyawa za ta ba sai in jini ya dauke tunda jinin haihuwa an ce kokuwar shi kwana 60 to yanzu ko daga fara azumi yau kwanan mu 27 to da haka yanzu sai ta hakura sai jinin nan ya dauke ta yi wanka to shikenan sai ta samu lokaci ta rama azumin wata guda ko ta kakkaba shi ko ta yi a hada duk wanda ke yayi da haka ba ta da wani laifi yanzu ba za ta rinka ciyawa ba na'am alaikum assalam na'am a idan mutum yazo ya salla ya shafa'i da wuturi yana da dama kuma ya ƙara yin wasu nafili cikin dare sai dai kuma can ƙarshen dare ba zai sake yin wani wuturin ba manzo Allah ce la wuturani fi laylati ba a wuturi bi a cikin dare daya in kai wuturi yanzu ba hana kai nafili ba kai ta nafilin ka amma ba za ka ƙara wani wuturin ba na'am to ai magana ya kamata a kalla ya ce kar ta fita ta kofar gida ko kaga ai ya sha bamban da kada ki fita ko kada ki fita ta kofar gida in kin fita bakin aurenki sai ta fita ta windo amma ba cewa kar ki fita kofar gida ba ta kofar gida ce kada ki fita dan haka in ta gamo da hanta sai ta dogo ta windo a wurin ta nan a wurin ta nan to aljanna ita aljanna ai ni'imar da Allah ya yi maki da girmamawar da ya maki ai ya wuce ki rinka tunanin wai ke ce uwar gida ko ke ce amarya ai an wuce na ai in ka ji ana rigimar ni ce uwar gida ni ce amarya ai talauci ya gitta ka kula yanzu wannan tana Saudiya zaune mai gidan ya yi mata komai duk abin da take nema akwai shi wannan kuma tana Ingila ko America a duniyan ta zaune ita ma duk abin da yake mata da Allah ko fada zaka ji suna yi in ka ji ana fada ga daki ga daki ya wannan shefananta an cika mata kuɗi daidai waccan ba a cika mata bai ka ji ana rigima talauci ke jawo kishi ko wacce da taga da ta motsa da ta sai ya ce da Allah shirya ki ta umara sai kana Allah saka da alheri to ita ma wuce yaushe za mu ta da ita da haka ai talauci ke sa ki rinka wani kallon uwar gida amarya ai arziki ya wuce nan aljanna Allah dai ya kai mu lafiya na'am amin kwarai kuwa duk wanda wuta ta cinye ko wanda ruwa ya halaka sosai kuwa za a yi mai tambayar kabari bari ga mai wata hikaya akwai hadisi na a cikin sahihul bukhari wani mutum bawan Allah me sako da ya kalli irin sakon shi da zai mutu sai ya ce ma iyalan shi idan na mutu ku kona gawata in kuka kona ta ku nike ta ta zama gari rabi ku iba ku watsa a iska rabi ku watsa a teku shi ina jin kunya yanda zan fuskanci ubangiji na ƴaƴan kuma suka yi mai haka da ya gama sai Allah ya ce ma teku duk tokar da aka kawo maka tattaro ta ka kawo mana iska duk wanda aka kawo maki kawo ta nan aka tara Allah ya bugai sai ya tashi sai me kas me yasa ka yaka yace Allah kunyaka nake ji shi to na gafarta maka to balle wanda ruwa ya ci ko wanda ya koni za a tada su ko ai ba jiki ake ma tambaye ba ruhi ake muwa ruhi ya tahi wannan jikin ne ya koni na'am
na'am
na'am na shi da na marayin suka kare to idan yara suka girma yayi masa bayanin gaskiya in an ji yayi ta'adda ne a kuɗi ya biya su kuɗin su in an ji ko ba ta'addanci yayi ba asara ce dai Allah ya kawo to shikenan tunda manzo Allah ya ce ku rinka yin kasuwanci da dukiyoyin marayu dan kada zakka ta cinye su to an ji an sa kasuwanci an yi asara kuma shi amintacce ne ba za a ce sai ya biya su ba da haka amma in ta'addanci yayi wannan sai ya biya
wannan kuma
da yake akan zakka na'am tunin noma a wurin gaurayi sai ya rabu da mutane da wurin na'am ya yi to nan gun yana da zakka buhu 10 nan maka gona kayi buhu 5 na masara to kana da zakka buhu 10 kenan amma da wannan gona buhu 5 na dawa kai waccan gona kai buhu 5 na masara buhu nawa kenan buhu 10 to baka da zakka ko ta tiya dukkan su basu isa zakka ba sai buhu ya kai shi da yake isa zakka da haka nan dawo kaka cinye abu ka can maka cinye masa raka ko wanne sai ya kai na'am to barin su ma akai ita barin su ma akai ba ta da laifi in ka batta kai ka batta in ka aske kai ka aske shi aski shi'ari ne na mutanen kirki musamman a ƙasar Hausa dan kaga manzo Allah wai a bar su ma har suma shi tana gangarowa kan kafadar shi da aka barin suma ba laifi bane amma dai ka gyara ta ka rinka wankewa kana feta abuka babu laifi muna abin da yasa nan kasar Hausa ake gudun barin suma da ya zama cewa arna ke aje ta shi yasa ake gan duk wanda ya tara suma yayi kama da arna ta haka wannan shine kawai ba wani ba wani abu shekarar da muka yi hajji akwai wani dan America sai yazo da suma kazan suma su nan nada take haka yazo da ita ana ta har sai wani ya mai magana kai Allah wannan sumar ka aske ta man ka abin nan sai ce ah shi abin da yasa ya batta an gaya musu cewa manzo Allah yana barin suma har tana faduwa kan kafada shi yasa shi ma ya batta shi bai fi ka hujja ba na'am to lokacin mu da yayi wa ƙara guda ɗaya sai malam ya tashi mu tashi alaikum salam amin na'am to ai ta ita yayi sallar ne ya gama to har ya tafi to ai nan kaga ita ka'ida karatun Fatiha farilla ne to Fatiha bata cika ba sai da Fatiha bata cika ba ya ba aya ɗaya ko biyu dole ya zo ya sake sallah tunda har ya tafi da yana ciki ne sai ya zara wannan raka'a sai ya kawo wata Allah ya mana muwafaka to mallam ita ka yi mai addu'a eh dawa daban masara daban kwarai kuwa ko suna da kama dawa daban masara daban mafarki eh mai tambayan mafarki to ai ne ina shafa da cewa ni ban da ilimin mafarki yawwa ban da ilimin mafarki in kai mafarki kawai ka roki Allah alhairin shi ka nemi tsaron Allah daga sharrin shi ka tsaya nan kawai shi kenan malam me kake cewa to fa
eh
ai to ka san dai ba a kiran sallar asuba ta bihi alfijr yahudu to tunda ya sa a baki he yanzu bas amma in ya hade ya ci abinci da sai sai ya rama azumi Allah ya mana muwafaka amin na'am eh eh in saki shi idan ya mata saki uku to ai ai in calculating da yanzu ya sake ta da yanzu mata wannan sakin saboda me yasa ya sake ta an ce bai da lahiya ko to wata kila ai shari'a abin da yasa aka ce za a bata gado saboda ana tunanin bai san ta gaje shi to he ya yi mata saki daya saki biyu saki uku to nan gun malamai ba su ni dai ban ga inda aka bambanta ko saki nawa ba banga inda aka ce ko saki daya ya mata ba ko saki biyu an ce da ya sake ta yana cikin rashin lafiya to amma insha Allah ta'ala zan bincika kuma zan tambaye malamai to saki nawa ne abinda ne zan ga yama amin ikka salam na'am 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 da ai ma haka to alhamdulillah to insha Allah wannan jin hankalin in Allah ya kai mu gobe in Allah ya da zan saka shi cikin karatu insha Allah kara jawo hankulan al'umma Allah ya mana muwafaka Fatiha da salatul Fatiha Allah ya sa mu zama lafiya.